بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar talata wanda ita ce ranar 9 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda ya dace da 19 ga watan Maris shekara ta 2024 wannan shine kaset na 20 cikin majalisan mu na majalisar Ramadana da shekara ta 1445 daga masallacin mu na Darul Hadith Salafiya da ke Zaria Nigeria masallacin makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi ya masa rahama muna darusa ne daga littafin Akhta'un wa Mafahim fi shahri Ramadan yajibu an tusahha zamu tashi akan mas'ala ta 26 ko wanda malai yace hal itiqadu ba'din nasi anna lailatul qadri da'iman hiya lailatu as-sabi' wal 20 itiqadun sahih galibin mutane suna kudircewa a ransu cewa daren 27 shine daren lailatul qadri saboda haka idan an kai azumi wa 26 an sha ruwa to daga nan an shiga lailatul qadri dai himmar da za a yi ta lailatul qadri ce za ka ga masallatai sun cika na musamman wasu wuraren ma za a tsaye da wasu ibadu na musamman kamar irin yadda ƴan nasfat suke suna wani biki na musamman idan aka ce lailatul qadri za a yi cashi sosai a yi karatu a yi sa lasifika a yi duk abin da za a yi kuma ana ganin cewa haka abin yake tutur to shin wannan haka yake a ilmanci daidai ne ko ba daidai bane itiqadin yace lailatul sabi' wal 20 hiya arjal layali babu shakka daren 27 shine daren da aka fi sa ran samun lailatul qadri a cikin duk sauran darare a cikin hadisi ma bambanta sun zo wanda in ka dunkule su zamu zo magana malamai akai suna nuna cewa ana iya samun daren lailatul qadri ne a kwanaki 10 karshe a kwanaki 10 ma a mara shine da 1 da 3 da 5 da 7 da 9 a cikin kwanakin mara din ma an fi tsammanin daga 23 zuwa 27 ukun tsakiya 23 25 27 akwai kuma hadisan da suka bi da abin da ya fi haka fadi wanda suke nuna cewa ana iya samu a wani abun wanda ba wannan ba amma dai wannan sune mafiya yawa to a cikin kuma ukun ita lailatul sabi' wal 20 din tafi karfi saboda hadisi sun zo da ayyanata to amma ayyanawar ba ta nufin haka take maimaituwa kowace shekara ba ta nufin haka to dan haka malam sai yake cewa lakin la yajzimu la najzimu wala naqta'u anna halilatul sabi' wal 20 ba ma tantancewa mu fada karara mu ce ita lailatul qadri tana faduwa ne a 27th fi jami'il a'wam a ce kowace shekara haka bal tantaqilu fi layalil ashr al awaqir min ramadan tana ciratuwa wata shekara Allah ya kaddara ta zo a 29 wata shekara ta zo a 27 wata shekara 23 haka ne wa huwa qawlu abi hanifata wannan shine magana abu hanifa kamar yake cikin fathul qadir na al kamal wa malikin wannan shine magana imam malik kamar yake cikin tafin الفاتح الداني وأحمد هكذا نقوم نشتري مجانا الإمام أحمد ابن حنبل كما يريد كتكين كما يدى المرداوي يكاو دوكم التافهم على الإنصاف هكذا واختاره ابن عبد البر هكذا أتكين التمهيد ابن عبد البر لما رياز وانا رأي والنووي دار الإمام النووي أتكين مجموع شاب المهذب وابن حجر دي ابن حجر أتكين فتو الباري وابن باز دي ابن باز العلامة أتكين فتاوى أنسى وابن عثيمين ده ابن عثيمين شي ما cikin sharh mu'tin duk wannan malamai abinda suka zaba kenan rahmatullahi ala jami' fa takunu lailatul qadri fi amin min al a'wami fi lailatul sabi' 27 masalan ana iya samun a wata shekara sai yazo a 27 wa fi amin akhar a wata shekara kuma lailatul 25 yazo a daren 25 wa hadha kulluhu taba'an li mashi'ati llahi ta'ala wa hikmati wannan duka mashi'ar Allah ce da hikimarsa wasadallu bima yi malaman da suka faɗi wannan magana suka fi hujja da abin da yake zuwa da gaske an abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace fi lailatul qadri fabtaguha fil ashr al-awakhir wabtaguha fi kulli lailatin nabi yace ku neme ta a goman karshe kuma ku neme ta a kowane wutiri da 1 da 3 da 5 da 7 da 9 rawahu al-bukhari wa muslim qala ibn abd al-bar innaha laysat fi lailatin wahida muayyana fi kulli shahri ramadan lalle wannan dare baya zuwa ta'ayinan a ce kowane watan ramadana kowace shekara dare kaza ne farubama kanat lailata 21 kana iya zuwa daren 21 in an kai azumin 20 kenan rubuma kanat lailata 25 tana iya zuwa 23 rubuma ka da 5 rubuma kanat lailata 27 tana iya zuwa 27 rubuma kanat lailata 29 haka ya fada cikin at-tamhid wa qala an-nawawi wa hadha huwa zahirul muhtar li ta'arud al-ahadith as-sahiha fi dhalika wannan shine zahirin abin da ya kamata a zaba saboda hadisai ingantattu sun zo da yawa sun ci karo da juna in kana so ka gansu da yawa kuma musannar ibn abi shayba babun da yace babu lailatul qadari mata ta kunu ya kawo hadisai da yawa akan haka kuma da gaskiya sun zaga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haye masahabi Abu Dharrin fada Abu Dharrin aka tambaye shi yene lailatul qadari yace nayi wa annabi tambaya na matsa mushi akan wannan yace wannan na tambaye shi nace ya manzo Allah a gaya mana da ran nan mana dan mu san abin da zamu nabi yace da an bani umarni na gaya muku da na gaya muku amma dai ku neme ta a dararan wato mara sai annabi ci mishi mu kafi ƙara tambaya na akan wannan duk da haka Abu Dharrin yaje saki samu annabi ake bance yace ya manzo Allah a taimaka mana dai a gaya mana yace fagadiba minni gadbatan layyat dabha minni qat sai sai naga annabi ya bata rai yayi fushin da bai taba yi da ni ba idan garan sai kame bakin shi bai ƙara tambaya to haka in ka kalle shi kan hadisin Huzaifa in ka kalle shi ai Huzaifa ba wai ya ruwaito lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai yana fadan abinda ya fahimta ne cewa ni na san yaushe ne an gaya mana cewa daren 27 ne sai malamai suka ce wato a wannan shekarar da abin ya faru a wata shekara ne cikin shekaru me yasa za a fahimci haka saboda gashi ya faru waqi'an a wata shekara ba haka bane da Annabi tura ana fada din ne yace an gaya min daren zo in gaya muku amma saboda fadan da ake yi an mantar shi ne an gaya mai a mafarki ne sai ce amma na tuna a mafarkin na ganna ina salla a cikin zubar ruwa a subahin ranar kuma sai ya faru ga haka an yi azumi 20 sai aka yi ruwa kuma da masallacin yana da inda babu rufi suka wayi gari suna salla a cikin tabo wato daren 21 kenan an yi azumi 21 dare yayi a subahin da ta bi bayan ranar 21 kenan wannan ranar sannan ya ƙara faruwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo a 23 an wayi gari an ga wannan alamun kuma nan zamu iya shaida cewa mun iya shaida wannan alamun a wata safiya wadda ba safiyar 28 ba dukkan mun dai mutum yana observing zai iya tunawa alamar a wayi gari babu rana mai zafi alamar ka ji natsuwa ta musamman ka ji wani irin yanayi mai salama duk mun taba ganin shi in dai ka shekara 20 a duniya ka taba ganin wannan to kaga wannan waki yana nuna cewa tana jujjuyawa kenan kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da ibadar sa shine duka darare goman yake rayawa to kai ma ka raya sama shikenan in Allah ya so ka same ta Ibn Saud ma cewa yake yi in kana so ka samu lailatul qadari ka raya duka daren shekara kaga shi ya ƙara ma to dan haka kar mutun ya takaito yadda wasu suke yin dabara ba su zuwa tahajjudi ba sa wani kokari haka cewa 27 sai su yi himma su taho kuma goma ba za su ƙara dawowa ba 28 ba za su dawo ba 29 ba za su dawo ba to kaga waɗannan ƴan wayo ne sai suna samun ƙwarin gwiwa da wannan hadisin ƙwaya ɗaya da suka ware na Huzaifa suka yi watsi da dukkanin sauran hadisai gaskiya wannan abin nan ne yi wa kai ta'annati tunda in ka yi ibadar a dukkan dararin ai kai ma ka san da wanda ya yi ibada dare goma da wanda ya yi dare ɗaya ladansu ba zai ɗaya ba in kuma ka dace da lailatul qadari din to shi kuma da wancan ya dace da ita kuma ya dace da sauran dararin kaga yafi ka dai hanyar malam ya ci gaba da cewa wa qala ibn hajar rahimahullah wa arjahuha kulluha annaha fi witrin min al-ashr al-akhir yace zance mafi karfi a cikin dizantuttukan shine ana samun ta a mara a cikin kwanakin karshe wa annaha tantaqilu kama yufhamu min ahadith hadha al-bab kuma tana caccanzawa kuma da ake fahimta haka daga hadisan an hada su wa qala ibn baz rahimahullahu والراجح أنها منتقلة في ليالي العشر كلها. عند كراجي هشين تنا ججويا واني أدرارا واتو كوانكي غوما وأوتارها أحرا أدرارا كوانكي غوما كما كوانكي متري سنبوتان شنطا كفيرا كوانكي واتو شفاي وليلة السبع وعشرين آكد أتكم كما سوما ران daren 27 tafi karfi akadul autari fi zalika tafi karfin cancanta wa man yashhadu fil ashri kulliha fi salati wal qur'ani wad du'a wanda yayi kokari yayi ta sallah da ibada da karatun alqur'ani da addu'a wa gairi zalika min wujudil khair da sauran ayyukan alkhairi adraka laylatul qadri bila shak lalle zai riske laylatul qadri wa faza bima wa'ada Allahu bihi man qamaha kuma zai samu wato rabauta da abinda Allah ya alƙawarin zai bayar ga wanda ya miƙe laylatul qadri idza fa'ala dhalika imanan wa ihtisaba matakar yayi wannan ayyukan dan neman abin da ke wurin Allah kuma dan yayi imani da Allah wannan magana ta cikin majmu'ul fatawa na Ibn Baz wa qala rahimahullah Ibn Baz ya kare cewa dallatul ahadisu sahiha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anna hadhihi laylatan muntaqila mutanaqqila fil ashr wato hadisi sunna cewa wannan dare yana jujjuyawa cikin kwanaki 10 wa laysat fi laylatin mu'ayyana da'iman min hada imam ba dare ne guda daya ayyananne ba waqat takunu fi laylati 21 tana iya zuwa a daren 21 waqat takunu fi laylati 23 tana iya zuwa a daren 23 waqat takunu fi laylati 25 tana iya zuwa a daren 25 waqat takunu fi laylati 27 tana iya zuwa a daren 27 wa hiya ahral layali 27 din tafi yawan cancanta da yawan zuwa waqat takunu fi 29 tana iya zuwa kuma 29 waqat takunu fil ashfa tana iya zuwa kuma 22 24 26 28 wa faman qama laylata faman qama layalil ashr wanda yayi ibada dararrakun nan guda 10 kullaha dukkanin su imanan wahati saba dan imani da neman abin wajen Allah adraka hadhihi laylata bila shakki zai riski wannan dare babu shakka wa fada bima wa adallahu ala kuma zai samu abin da Allah ya yi alƙawari wa wanda suka yi wannan ibada wa qala ibn Uthaymeen rahimahullahu yace was sahihu annaha tatanaqqalu fatakunu aman laylata 21 tana jujjuyawa inji Uthaymeen a wannan shekara ta zo 21 wa aman laylata 29 a wata shekara kuma ta zo 29 wa aman laylata 25 wannan shekaran kuma ta zo 25 wa aman laylata 24 wutana kuma tazo 24 wa hakaza li'annahu dumun ko la yumkinu jam'al ahadisi la yumkinu jam'ul ahadisi alwarida illa ala hadhal qawl hadisan da suka zo babu yadda zai a hada su sai a irin wannan zancen yadda da cewa tana jujjuyawa din lakin arjal layali laylata 27 sai dai dare na 27 yafi kowanne wurin da ake sa ran faruwar ta wala ta ayyanu fiha kama yadhunnuhu ba'dhu an-nas amma ba wai keke da keke kullun 27 din bane kamar yadda wasu ke riyawa yace fa yubni ala dhannihi hadha an yajtahida fiha kathiran wa yaftura fi ma siwa hamila layali wanda suka dauka cewa 27 ne kawai shikenan sai su iya kwazan su a wannan daren sauran daren raki kuma su yi watsi da su kamar yadda wasu mutane suke yi ranar kai suke fitowa ko a harami maka ce yau daren 27 za ka sha mamaki wani lokaci tun kafin la'asar ake rufe ma hanyoyin shiga haram za a rufe kilomita 2-3 an rufe saboda mutane za su taho daga garuruwa daga ƙauyuka har da ƙasashen makwabta banda wai ƴan umara da ƴan gari da mun san cika garin kawai duk wannan itikadin ne kuma kuskure za a zo a taru tun na gaya maka in dai baka shiga masallacin kafin azhar balaji zai yi ka shiga samu zai wuya sai dai kai daga can billadin in kai wasa can zaka tsaya wajen kilomita guda can zaka tsaya ka je daga lasfika dukkanin cika yake dinki to da a ce an yi haka kuma duk son darar kuma ai haka khairan amma wari ta ita kadai da tunanin cewa ita kadai ce ranan a kowane shekara to akwai wannan sarkakiya wasu ilal shehu Abdul Musin al-Abbad hafizahullahu wannan dattijan malami wanda yana raye har yanzu Allah ya kara mishi lafiya dattijo ne shekarun shi ina ga yanzu sun kusa kifawa 100 yace kaifa najmu aka ce mishi kaifa najmu baina hadhihi riwayatil warida fi tahdid laylatul qadri Allah ya gafarta malam ya za a hada waɗannan maganganun da suka zo daban-daban game da tantance laylatul qadri fa qala hatidahu allah najma'u bainaha bi anna al insana yusalli al ashr al awakhir kullaha idan zamu hada shine kai ibada a dukkanin dararran nan guda 10 na karshe wa yasahiru fiha kai kwazo wa bidhalika yahsuluha insha allah wa yuhassiluha zai samu wannan wata wal hadisul warida waradat yace hadisai dai sun zo wan natija sakamakon da zaka fitar da shi kanta hadisan annaha tadullu ala annaha ukhfiyat hadisan sun nuna cewa Allah ya koye dara dan mutane su yi kokari wa annan nasa sayyiduna fitrika layali min ajri an yuhassiluha kamar yadda aka koye daran aka koye lokacin nan na amsa addu'a ranar juma'a dan ana so mutun ya wunin yana salati yana kata alqur'ani yana sauran ayyukan ibada har ya dace da wannan sa'a yace saboda mutane su kokari su samu la an ya'tu ila laylatin muayyana ana so ne su ibada dukkanin darare dan su dace ba wai su ware dare kwaya dai ba wa yuhmilu ma siwa hasi watsi da sauran dararrakin wala hadisu qala har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi munasabatin wa ahwalin mukhtalifa malam abbad yace hadisan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ne a munasaba daban-daban da yanayi mabambanta fama kana sahihan yadullu ala muqtadahu duk abin da ya inganta na hadisan to a bashi ma'anar da wannan hadisin ke dauke da ita walakin kaunuha ukhfiyat fil ashr yace amma kasancewa an boye ba a ambata ba a cikin kwanaki 10 nan wannan insana ya harisu ala an ya'ti bil ibadati fil ashr hatta yudrika hadhihi al-layla kuma ana so mutun ya zama ya kwadaici zuwa ga yin ibada dukkanin kwanaki 10 nan dan ya riski wannan daren hadha huwa alladhi yanbaghi an yasira alayhi al-insan to wannan shine abin da ya dace ka gane cewa an boye ta ne dan ana so kai kwazo a cikin dukkanin dararen ibada to sai ka tashi kai kwazo ba a bayyana din ba ma saboda fahimtar da aka yi cewa an bayyana kago sun dena yin ibada sai daren kawai to ina kuma an bayyana din shi zan nabi cewa Abu Zarin kaka saki tambaya na aka saboda in aka bayyana karara to kowa zai dauki fahimtar da Huzaifa yayi shikenan wata rana ma sai an wayi gari babu wanda zai sallah sai wannan daren sai ai ta'atilin duka sauran dararrakin a tsaya iya nan yace a hadha huwa alladhi yanbaghi an yasira alayhi al-insan walau hasalat laylatan muayyana walau hasalat laylatan muayyana la lattakala an-nasu alayha kaji magana da an ce dare kaza ne sananne da mutane sun yi ittikali sun dogara da ita wajtahadu fiha sai ta kokari a cikin ta wa ahmalu ma siwaha sannan kuma su daina aiki su daina kokari a sauran dararrakin sai ya tsallaka zuwa karshen magana yace fatanqulu wal azharu fiha ciratuwan lailatul qadri daga dare zuwa dare cikin mara na karshe na goman karshe shine abin da yafi bayyana shine wanda yafi kamata ya riko da shi wannan yana nan a cikin sunan Abi Dawud na shi Abdul Muslim Abbad ya karantar da littafin sunna a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sharhin da yayi ta musu an rubuta su kamar sharhin sunan Abi Dawud yana nan an rubuta shi ya zama littafi a cikin mujalladai da yawa haka to a ciki yake fada wannan amma shi mala ya ciro daga cassette ne gashi nan yace cassette na 168 minti na 30 anan ya ciro wannan magana hadha alladhi dhahaba ilayhi jumhurul salaf wal khalaf wannan ita ce magana da mafi yawan malamai suka tafi cikin magabata da na bayan su kamar yadda ainihin wato zaka gani daga maganganun su tun da aka fada da kuma sauran su yace annaha mutanaqqila fil ashr al awakhir wa laylati as-sabi wal 20 arjal layali cewa tana ciratuwa sakankanin dararraki amma dukkanin su kuma sun hada kan cewa daren 27 din nan to yafi kowanne wato karfin yiwuwar samuwar ta a ciki wal qawl al akhar huwa qawlun mu'tabarun li ba'd salaf dayan zancan shi ma zance ne wanda yake abin kalla ba abin murgawa bane annaha fi laylatis sabi'i wal 20 shine cewa da gaske keke da keke babu canji daren 27 ne shine maganar Huzaifa ko yace warjahu min al ulama al mu'asirin ash-shaykh al albani rahimahullahu kama fi kitabihi qiyam ramadan ash-shaykh al albani muhammad nasiruddin yana shine malami kan gaba wanda ainihin wato aka sani a wannan zamani wanda ya rajaha wannan magana kamar da yake cikin littafin shi qiyam ramadan wallahu a'lam bis-sawab Allah shine mafi sanin daidai to abin da ya kamata mu kalla anan shine idan ka dauki magana a Sheikhul Albani wadda ita ma mu'tabara ce. To ka sani da cewa tafi zama kan tafi masoma asara fiye da wacce. In ka dauki maganar jumhurin nan, kaga ka shigar da dai haddaran da shi albanin ya zaba. Zakai ibada duka dare raki 10, kuma ka dace da abinda Annabi yake yana ibada duka dare raki 10. Idan ko ka dauki 27 kadai, in ta fado ita ka dace, in bata fado ita ba ka baka dace ba kai. Wanda ya wadancan dararrakin kaga yafi dacewa, dan zaka gane cewa kan gado a wannan mas'ala shine kai riko da duka dalilan, kai riko kuma da cewa an fi zaton ta din, saboda haka koda wani uzuri zai sa ka rasa wasu darari to kai da ka rasa na 27 din, amma dai a same ka a duka dararen kana ibada. Hakan kai haka shikenan ka fita daga wannan kasassafar. Allah ubangiji ya samu dace. To sai mallam ya ci gaba da cewa mas'ala ta 27 kenan ko tafin ya fara gangara sosai insha Allah. Ita ce ma hukumu salatu tarawih jama'atan lailatul idi wa tasmiyatiha bi lailatul yatima. Ina hukuncin bayan an ga wata? Dama dai kusan dukkan mutane ya wayi akan cewa da zaran an ga wata, yau sha'abana 29 da an ga wata, to wannan daren dare ne daga cikin daren rakun Ramadana. Saboda haka ana fara sallar tarawihi ne tun wannan rana, ba wai sai an yi azumi ɗaya ba, saboda dare na riga ya wuni. To haka kuma in aka je ƙarshen Ramadan aka ce an ga wata, da zaran an ga wata ko ba a ga wata ba aka yi 30, da zaran ta faɗi ranar 30, to wannan daren sunan shi daren sallah, kuma dare ne a cikin kwanakin Shawwal. Ramadana ya fita, technically Ramadana ya ƙare, saboda haka babu sauran ibadar sallar tarawih. Amma kaga da can ba haka yake ba, za a yi tarawih wannan daren kafin kuma a fara shirin sallah. To amma akwai wata bid'a da ake a wasu ƙasashe, ita ce suna sane akan ilimi cewa wannan daren bayan an ga watar sallah, wannan daren daren sallah ne. To amma kuma da haka za su yi mishi tarawih, sai su kira shi da suna al-lailatul yatima, wai marayan dare. Karshi tunda an yi azumi a wurin shi, idan ba a mai sallah dare ba, to kamar ya zama daban da sauran dararrakin da suka gabata, sai kawai mutane sai su ci gaba da sallar su. Waɗanda ake yi na baya ba bai su sani ba, wannan zai zama akwai uzuri. Iyaka ilimin mutane kenan, irin da ake a ƙasashen mu da a yi sallah a wannan daren, mutane suna da uzuri. Amma waɗanda suke akan suna sane, kaga wannan bid'a suke. To shine abin da malam zai mana magana a kan shi anan. Lalle mu kula da wannan jama'a a masallatan mu, musamman inda wannan ilimin bai yadu ba, mu kokari mu wayar da kan al'umman mu. Da zaran an ga watan Ramadan, to a wannan daren ana yin ashan. Ana yin ashan, idan ba a yi a wannan ba, to mun rage ma kanmu wata falala. Ita ce falalar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa hisaban. Kaga kai yanzu wanda baka fara yin ashan ba, sai da aka yi azumi daya, to babu da zaka riske Ramadanan gaba ɗayan shi. Kuma mun gane tunda ka riga ka fawwace wa kanka dare guda. To wani ƙarin abu kuma anan da za a iya kamata mu kula shi, hatta mutumin da yake da uzuri bai yi azumi ba, kamar mara lafiya ko kamar wato matafiyi, in dai zai samu ya ashan ya ci gaba da yi, kai ce tunda ban yi azumi ba, to ba ruwana da ashan, ya ci gaba da ashan. Kamar yadda kaga cewa an zo fitar da zakar kunu, ana fitan ma har yara da azumi bai hau kansu ba, har jinjirin da aka haifa yau za a fitar masa, inda ya haife shi a cikin watan Ramadanan nan za a fitar masa, tare da cewa shi bai ma san mai aiki ciki ba, wani wata ma aiki ciki ba bai sani ba, amma dai za a fitar mai, tare da cewa an ce ana fitarwa ne don a rage, wato don ya zama kamar antidote ga kurakurai da ka tobarar da mutane suke a cikin Ramadana. Amma za ka fitarwa kowa iyalanka. To haka duk mutumin da ya riske Ramadana, ko da yana da uzurin da yana shi yin azumi, halin tafiya ko halin rashin lafiya, to ya tabbatar yana yin ashan ba. Mata da suke fashi saboda fashin sallah, kaga su ba za su yi ashan ba. Amma wannan bai hana su yi wasu ibadoji kamar tasbihi da zikirori, kamar karatun alqur'ani, da sabanin za su riƙe alqur'ani ko ba za su riƙe ba. To musamman kuma wannan kwanakin ƙarshen mun ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tada iyalansa, saboda haka yana daga cikin sunna a tada iyalai kuma su yi ibada, kowa yayi abin da zai sawaka don kowa ya samu ya rabauta da abin da zai iya rabauta da shi, saboda fursa ce zahabiya, ba a so mutum ya zama kawai shi wai shi yana da wani uzuri wai ba zai yi ba, ba zai yi ba. Mutane sun kirawo kansu uzurori na ban haushi, wancan abin da aka karanta a baya, wai ko mutum ya karye azumi wai dan yana jin zafin rana, mutane ba suna yin shi ba. Mutane akwai wanda suke kin azumi jama'a ko su ci rana ta yi yawa, wai su ba za su iya ba. To me za ku yi kenan? Kawai ya karya. Akwai su da yawa mutane da suke irin wannan kasasabar, ma qadarullah haqqa qadari, ba su ba wa Allah girman shi da ya cancanta su ba shi ba. Wasu kuma ma manya ne da wadata da sauransu, sai mutum ya je ya ɓuya a wani waje ko ya tafi wata ƙasa inda ba a yin azumi, ƙasar kafirai, ya kwanaki a can yana sharholiyarsa. To wannan jama'a ba ƙaramin ta'annati ne mutum ya kewa addini shi ba, ba a san ma ya Allah bai da shi wannan. Ma adari ma yuf'alu bi wala bikum, ba wanda ya san ya Allah bai da wannan, sai dai ya ta tuba, in Allah ya so ya gafarta mishi, kuma a yi ta sadaka ana istighfari. Da haka jama'a mu gane alfarman watan ne da darajarsa, kuma kamar yadda muka ji an kawo watan nan ne don mu samu taqwa. Allah yana so mu zama mutanen kirki ne aka kawo mana Ramadana. Da haka abin mu yi wa Allah godiya ne, ulitukum lil iddata ulitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Saboda haka duk wata fursa da za ka samu ta aikin alkhairi a Ramadana, to kai wasa da ita, kar kai wasa da ita. Kamar da ɗan kasuwa bai yin wasa da duk wata fursa da ya san zai ci wata riba. Lokaci ya ƙure, ki bari mu dakata a nan, mu zo sai mu tashi daga kan wannan sabuwar gabar a darasi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.